Sunana Honorable Abdulhadi Abdullahi Kankara. Ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa a yankunanmu na Faskari, Fabuwa da Kankara. Wani constituency ne na Federal Government wanda kuma ya zama wani volatile area wanda kowa tsoron kowa yake ji, wasu ma ba su iya zuwa wasu wuraren da ma rana. Ya kamata gwamnati ta something has to be done. Gwamnati ta tashi tsaye ta kirawo relevant stakeholders. Jami'an tsaron nan na soji a zauna a lalubo a samo wani solution, a samo wata mafita wadda za a samu a zauna lafiya.
Tsohon shugaban karamar hukumar Kankara da ke jihar Katsina kenan ke kokawa dangane da matsalar tsaro a jihar tasu. Amma rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewar a wannan lokaci fa tana ƙara jan ɗamara. Kanar Aminu Iliyasu shi ne jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar.
A tsakanin wannan lokaci, dakaru sun tsananta farmaki kan miyagu ta hanyar karkaɓe su da fatattakarsu daga maɓoya, gudanar da kwanton ɓauna kan miyagu tare da cafke wasu masu ba su bayanai da kuma wasu dabarun soja daban-daban domin kare al'ummar wannan yanki. Babu shakka wannan atasaya da sojojin ke gudanarwa sun kai ga cimma ɗimbin nasarori kamar hallaka wasu daga cikin gargararrun yan bindiga daɗi, ƙwato miyagun makamai, ragargaza maɓoyar miyagu, kame masu baiwa miyagu tallafi da kuma mafi muhimmanci kuɓutar da mutane da ake garkuwa da su.
Kanar Iliyasu ya bayyana kaɗan daga cikin irin fafatawar da suka yi a baya-bayan nan.
Zaratan dakarun Operation Sahel Sanity sun ƙaddamar da samame kan maɓoyar yan bindiga daɗi da aka gano a ƙauyukan mararrabar ƙawaye da gobirawa a cikin ƙaramar hukumar Safana ta jihar Katsina, inda dakarun suka ragargaza maɓoyin nasu bayan yin nasarar hallaka shida daga cikin yan bindiga daɗin. Haka kuma dakarun sun ƙwato bindigu guda hudu ƙirar AK-47 gami da bindigu guda uku ƙirar gida da babura guda biyu. Sojojin dai na ci gaba da dakushe aman miyagun. A wani ɓangare, sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da shiyyar Faskari sun damke mutane biyu masu suna Lawal Madaki da Hassan Ali a ƙauyen Gobirawa da ke cikin ƙaramar hukumar Faskari ta jihar Katsina, waɗanda bayanai suka nuna cewa suna baiwa ‘yan bindiga daɗi bayanan sirri.
Domin neman ƙarin bayani dangane da kalaman na sojoji, na tuntuɓi Comrade Kabir Shehu Yantaki da ke zama jagoran wata cibiya da ke sa ido tare da tattara bayanai dangane da rigingimin da ke faruwa a jihar ta Katsina.
Wannan sojoji sa wannan gwamnati suna kuma kamantawa kullun sai suke ko aikin da muke na bin diddikin aikin da gwamnati haruwa. Gaskiya zamu yi wa sojojin Najeriya a wannan yanki da suke ciki
domin a kullun koyar da suke shiga cewa sun yi abin da suke iya wa su daga nan tsaro. To sai dai wannan bai hana kuma ana samun tsaro a wasu bangarori ba. To wannan kuma bai hana sojojin Najeriya bangaren su ba su kokarin kamo wasu ƴan ta'adda tare da ƙwato wasu daga cikin mutanen da aka garkuwa da su. Wannan kokari gaskiya kullun sojojin Najeriya suna yin shi, sai dai kuma su ma a daga bangaren su suna sa karokarin su ga sun yi abin da suke iyawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.